الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ƴan uwa muna fara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake hada mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Alhamis a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin domin ci gaba da karatukan mu na lugha musamman daga cikin littafin al-maqamat maqamata al-sheikh al-imam abu muhammad al-qasim ibn ali ibn muhammad ibn usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna hudu ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma daya ga watan tara shekara ta 2022 darasi da ya gabata a wancan sati mun gama makama ta 23 wanda ake kiranta da suna ashiriya yau insha Allah ta'ala za mu tashi makama ta gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala المقامة الرابعة والعشرون القبلية ما لم الله يجيك أنسى نافتاه وأن مقامة جيتا أشرن دهدو ودى أكي كرن تدسونا القبلية تاكي دنغنيني إزوا وتا أنغوا لغتشكين أنغوانن برنم بغداد kamar yadda zamu gani ita wannan unguwa ana kiranta da suna Qati'atul Rabi an danganta ta ne zuwa wanda ya assasa unguwar domin a lokacin Khalifa Al-Mansur shi ya yanka ma wani babban dogarin sa wanda ake kiran shi Al-Fadl ibn Rabi ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Farwa ya yanka masa wannan daji gab da birnin Baghdad lokacin nan sai ji gina gidansa jama'a sai suka zo suka ringa gine-gine har wurin ya zama gari to shine ake kiransa Qati'atul Rabi sai aka danganta unguwar wato izuwa gare shi shi Rabi din sunan mahaifinsa ne to shine malai yake fada yake cewa haka al-Harith ibn Hammam al-Harith ibn Hammam ya hakaitu annahu qala shi yake fada asharatu bi qati'atir rabi'i fi ibanir rabi'i fitiyatan wato na abuci wasu matasa a wata shahararriyar unguwa a birnin Baghdad wadda ake kiranta da suna Qati'atul Rabi fi ibanir rabi a lokacin damuna suwa ne ne na abuta shine yace fitiyatan na abuci wasu matasa lafazin ashirtu an ciro shi ne daga al-mu'ashara al-mu'ashara shine al-musahaba abutar juna kama kala subhanahu wa ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf shine yace ashartu fitiyatan na abuci wasu matasa bi qati'atir rabi a unguwar da ake kiranta da suna Qati'atul Rabi fi ibanin rabi a lokacin damuna. Lafazin fitiya jam'u killa ne, an gane ku, jam'i ne na fatan. Ga yace innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wujuhuhum, su waɗannan matasa fuskokinsu, abu lafi min anwarihi, su ne mafiya haske game da furen damuna. Lafazin anwar jam'i ne na nawr, idan aka ce nawr shi ne furen icci, anwar jam'insa ne kenan, shi ne ya ce wujuhuhum, fuskokinsu ablaju, mafiya haske ne min anwarihi game da furen damuna. Wa akhlaquhum, ɗabi'unsu abhaju, wato su ne mafiya kyawo min azharihi game da furen damuna. Lafazin abhaj gashi can fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hajj, watara al-arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Ga yacan kuma cikin suratul kaf, wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij. Idan aka ce bahij, abu wanda yake wato kawatacce ko kace kayatacce, abinda ke kayatarwa, shine yace wa akhlaquhum tabi'unsu abhaju, wato itace mafiya kyawo min azharihi game da furen damuna. Lafazin azhar jam'i ne na zahar, idan aka ce zahar furen icce kenan. Ga yacan fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baha, wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati ad-dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Sai yace wa alfazuhum, wato lafazin bakin su araqu, shine mafi taushi mafi laushi min nasini ashari, wato game da tacecciyar iska ta lokacin asuba. Wa alfazuhum, lafazin su yace araqu shine mafi laushi min nasimi asharihi, wato game da tacicciyar iska ta lokacin asuba. Nasim ita ce iskar da take fitowa daga gabas, tacicciyar iska mai dadin shaka, kamar yadda can Imru'ul Qais yake fada a cikin mu'allaqarsa, kada abika min ummil huwa yirithu qablaha wa jaratiha ummir rababi bima asali idza qamata tadawwa almisku minhuma nasima as-sabaja atbirayyal qaranfuli. Yace idza qamata tadawwa almisku minhuma nasima as-sabaja atbirayyal qaranfuli. Lafazin ashar jam'i ne na sahar, idan aka ce sahar shine karshen dare gab da fitowar alfajir, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa ne jainahum bi sahar, jam'unsa shine ashar, kuma cikin suratu Ali Imran wal mustaghfirina bil ashar, haka cikin suratu Dhariyat kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kenan jam'unsa shine ashar, don haka abincin da ake ci a wannan lokaci ake kiran shi da wani suna, as-sahur bi fatihi sin, cin abincin kuma suhur. Shine yace wa alfazuhum, lafazinsu araqu shine mafi laushi min nasimi ashari, game da tacecciyar iska ta lokacin asuba. Fajitalaitu minhum ma yuzri ala rabi'i zahir wa yughni ar-rannati mazahir. Yace sai naga game da su waɗannan matasa, maliziri abinda ke wulakantarwa, yake wulakantarwa alal rabi'iz zahir, wato akan damuna wadda take mai furen itaci, ma'ana damuna mai furen itaci dukkyawanta. Idan kaga wannan matasa yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake kyautata halittarsu, yadda suke da kyawun fuska da kyawun halaye da ɗabi'u, to sai ka rena mahuran damuna duk kyawunsa. Shi ne ya ce, fashita laitu sai na ga minhum, game da waɗannan matasa, ma yuziri abin da ke wulakantarwa alal rabi'i zahir, wato ga damuna wadda take mai furen icce, wayuguni kuma abin da ke wadatarwa arrannatil mazahir, gabarin sauraron, wato shi ne sauti na kayan kiɗa. Lafazin al-mazahir jam'i ne na mizhar, idan aka ce mizhar shi ne molo ko ka ce garaya. Shi ne ya ce wayuguni abin da ke wadatarwa arrannatil mazahir, gabarin sauraron, wato shi ne ƙaran molo ko kuma ka ce garaya. Wa kunna taqasamna ala hifzil widadi, wato mun kasance mun yi rantsuwa junanmu da juna, ala hifzil widadi, a bisa kiyaye ƙauna. Wa kunna taqasamna, mun kasance wato mun yi rantsuwa, an gane ku, tsakaninmu kenan, juna da juna, ala hifzil widadi, a bisa kiyaye ƙauna, wa hazri listibdadi, da hani wato game da bambancin ra'ayi. Sai ya ce wa Allah ya tafarrada ahaduna biltizazin wala yasta'thira walau bi razazin, kuma mun yi rantsuwa da juna, ma'ana mun rantsar da junanmu. Shi ne ya ce wa kunna taqasamna, mun kasance mun rantsar da junanmu. Ga ya can qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyhi ma shahidna mahlika ahli wa inna lasadiqun. Wa kunna taqasamna, mun kasance mun rantsar da junanmu, ala hifzil widadi, akan kiyaye ƙauna, wa hazri listibdadi, da hana wato bambancin ra'ayi, ma'ana kar wani ya zo da ra'ayin da ya saba da na jama'a. Wa Allah ya tafarrada ahaduna biltizazin, kar wani daga cikinmu ya kadaita biltizazin da wani jin daɗi ba tare da ƴan uwansa ba. Wala yasta'thira, kuma kar ya fifita kansa da wani abu idan ya samu, walau bi razazin, ya ce kai koda yayyafi ne. Lafazin yasta'thir min al-ithar ne, al-ithar shi ne wato fifita kai. Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna lasadiqin. Ga ya can kuma bal tusiruna al-hayatad dunya, ga ya can wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Shi ne ya ce wala yasta'thira, kar wani ya fifita kansa gabarin ɗan uwansa, walau bi razazi, koda wato yayyafi ne. Fa ajma'ana fi yawmin sama dajinuhu wa nama husnuhu wa hakama bil istibahi muznuhu. Yace fa ajma'ana, sai muka yi niyya, fi yawmin, a cikin wani yini, sama dajinuhu, wanda girgijansa wato ya ɗaukaka, ya haɗa samaniya, ya haɗa sararin sama. Lafazin ajma'ana, ma'ana muka yi niyya. Ga ya can falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. An gane ku? Ga ya can kuma wa ma kunta ladayhim idh ajma'u amrahum wa hum yamkuru. Shi ne ya ce fa ajma'ana, sai muka yi niyya, fi yawmin, a cikin wani yini, sama da jinuhu, wanda girgijansa ya ɗaukaka, ya haɗa sararin sama, wana ma husnuhu, kuma kyawansa ya daɗu, wa hakama bi istibahi muznuhu, girgijansa wato ya yi hukunci game da shayarwa ta lokacin safiya. Al istibah, sha na lokacin safi, al-ghubuq, sha wanda yake na lokacin yamma. Shine yace wa hakama bi istibahi muznuhu, girgijansa ya hukunta game da shayarwa ta lokacin safiya. Ala anna latahiya bil khuruji ay fa ajma'ana ala anna latahiya bil khuruji ila ba'd al muruji, shine yace muka yi niyya a bisa da zamu shagaltu game da fita ila ba'd al muruji izuwa sharan wasu makiyaya. Lafazin muruj jam'i ne na maraj, maraj makiyaya kenan. Linusarriha an-nawadhira fi riyadi an-nawadhir, dan mu kore idanunmu a cikin dausayu waɗanda suke kyawawa. Lafazin nawadir jam'i ne na nadira, ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, kuma ga ya can walaqahum nadratan wa surura, kuma ga ya can fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, nadira Allahu mar'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha, ta'rifu fi wujuhihim nadratan nahi. Shine anan yace linusarriha nawadir, wato dan mu kura wato idanunmu, fi riyadin nawadir wato a cikin dausayu waɗanda suke kyawawa, wa nasqul al-khawadira bi shaymil mawadir, kuma dan mu goge tunaninmu, bi shaymil mawaqir wato game da kallon walqiya ta girgije mai zubar da ruwa. Lafazin al-mawaqir wato jam'i ne na al-mumira, girgije wanda yake mai zubar da ruwa. Fa barazna wa nahnu kashhuri idda wa kanadimani jazimata mawadda, yace muka fito wa nahnu kashhuri idda, yace mu kan tamkar watanni muke ga kididdiga. Nawa ne kididdigar wata? 12. Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, shine yace fa barazna muka fito wa nahnu kashhuri idda, yadda ka san tamkar watanni haka muke ga kididdiga, ma'ana mu 12. Wa kanadimani jazimata mawadda, yadda ka san abokan sha na jazimata, jazima al-abrash shine sarkin hira, wato mawaddatan ga soyayya. Shi jazima ibn jazimatu al-abrash wato sarki ne na birnin hira. Akwai dan ƴan uwar shi da ya rika yayi tabanni da shi, ya rike shi a matsayin da, to sai aljannu suka dauke dan kamar yadda dai ake fada, aka neme shi sama da ƙasa aka rasa. To akwai wato wasu da ake kiransu Malik da shi da Aqil, wato suna cikin tafiya sai suka haɗu da wannan yaro, me za a yi, sai suka kyautata zama da shi, suka karrama shi har aka kai lokacin da suka kawo shi zuwa wato babansa, shi Jazima ibn Jazimatul Abrash. To a lokacin da suka kawo shi, yayi farin ciki, yayi murna, ya ji dadi, sai ya ce sigurin duk abin da suke so zai musu. Suka ce su babu abin da suke da bukata game da shi illa su kasance abokan shansa, matukar wato suna raye ko yana raye. Ya yadda da haka ya amince, suka zauna tare da shi tsawon shekara 40, basu taba yi masa gardama ba, bai taba fadar wata fada suka tanka masa, saboda kaunar da take tsakaninsu. Shine anan yace wa kanadimani jazima, muka zamanto kamar abokan sha na jazima al-abrash, kenan sune Malik da Aqil, mawaddatan wato ga kauna. Muka fita shine yace ila hadiqatin izuwa wata gona, akhadat zukhrufaha, gonar da wato ta riki kawarta, wazayyanat wato ta yi kawa, watanawwa'at azahiruha watalawwanat wato furanta ya cancanza, watalawwanat ya yi kala kala, gani ko shine yace ila hadiqatin mun fito ne zuwa wata gona akhazat zukhrufaha gonar da ta riki wato kyawanta wazayyanat tai kawa wata nawwa'at azahiruha furanta wato ya cancanza wata lawwanat yayi kala kala wa ma'ana al-kumaytu shamus wa ma'ana al-kumaytu shamus was-suqatu shumus yace tare da mu akwai giya wanda take tsumamma was-suqatu shumus da masu shayarwa masu hasken fuska yadda kasar rana lafazin al-kumayt suna ne daga cikin sunayen giya ash-shamus giya wadda take tatsumama kuma haka nan lafazin al-kumayt suna ne na wato doki wanda ake kiran shi bidibidi an gane ko wanda jajjaje wanda ya karkata zuwa baki baki shine ake kira kumayt kamar yadda can yake fada kumaytin yazillu libdu an halimatnihi kama zallati safwa bil mutanazzili yace kumaytin doki ne bidibidi yazillu libdu an halimatnihi wato shimfida surcewa take gabarin bayansa kama zallati safwa bil mutanazzili kamar yadda fandutsi wato yake gusar da ruwan da ya sauka akan sa daga an dora masa shimfida kawai sai ta surce duk wanda ya hau sai ya surce sai dai ka hau shi ba shimfida saboda doki ne koshashe shine yace an gane ko shine yace wa ma'ana al-kumaytu shams tare da mu akwai giya wadda take tsumamma shine wani matashi mai kyakkyawar fuska aka ga tabo a fuskar sa sai ake ce masa me ya faru me ya same ka sai yake cewa jama'a biyan kumaytu yace wallahi kumait ne yayi tutsu da ni wanda ya tambaye shi sai ya ce masa laukaran tabihi la ashhaba yace lama jama'a bika yace inda ka hada masa ruwa ai da bai tutsu da kai ba shi anan kaucewa ne yace jama'a biyal kumaitu in aka ce kumaitu suna ne na giya kuma suna ne na doki in garman doki shine yace yace kumait ne yayi tutsu da ni shi kuma giya ce ya shaye su ya kai shi ta fada har yayi tabo a fuska to amma da yake shi wanda ya tambaye shi shi ma ya san lagon sai ya ce masa inda ka hada masa ruwa ai da bai tutsu da kai ba shine yace was-suqatu shumus wato da masu shayarwa waɗanda suke masu hasken fuska yadda kasar rana lafazin ash-shumus jami'i ne na shams sai yace wa shadi alladhi yudribu as-sami'a wa yulhihi wato da mawaki wanda yake faranta zuciyar mai sauraron sa wa yulhihi yakan shagaltar da shi wa yaqri kullu sami'in ma yashtahi mawakin da yake ciyar da dukkan kunni abinda yake marmari an gane ku lafazin wa yaqri min al-qirani al-qira shine wato garan bako shine yace wa yaqri kullu sami'in mawakin da yake ciyar da kullu sami'in dukkan wani ji ma yashtahi abinda yake marmari falam mafma annabi nal julusu wadarat alaina alku'usu lokacin da zama ya nutsu da mu wadarat alaina alku'usu wato gidaunu na giya suka kewaya akan mu wagala alaina zimrun alaihi imrun wato sai wani sadauki ya kutso akan mu alaihi imrun a jikinsa wato da ragga idan aka ce ragga tsahin tufafi kenan mufrad insa shine kenan imrun jam'un sa shine adumar kar mu manta ya gabata shine yace wagala alaina zimrun sai wani sadauki ya kutso akan mu alaihi imrun a jikinsa wato da tufafi waɗanda suke ragga fatahajjamnahu fatajahamnahu tajahumal gidi shiba wa wajadna safwa yawmina qad shiba fatajahamnahu, yace sai muka daure masa fuska. Tajahuma ligidi shiba, irin daure fuska ta ƴan mata ga dattawa. An gane ko? Saboda shine wannan asalin ita wannan ma'ana Imrul Qais shi yazo da ita, ka san ita budurwa ba ta son dattijo. Kini in yana da gari a gunsa, ma'ana yana da kuɗi. To in yana da kuɗi, kuɗin ɓoye wannan duka wannan aibi suke. Shi kuɗi ai daban yake. Shi yasa wani malami da ya zuga shi yake cewa man kana yamliku dirhamaini ta'allamat shafatahu anwa al-kalami faqala wa taqaddama li-ikhwanu fastama'u lahu wa ra'aytahu bayna al-wara mukhtala laula dirahimuhu allati yazhu biha lawajadtahu fi an-nasi aswa'a hala inna ad-dirahima fil mawatin kulliha taqsu ar-rijala mahabatan wa jamala. Ko kuma yake cewa da yace laula yake da yace man kana yamliku dirhamaini ta'allamat shafatahu anwa al-kalami faqala wa taqaddama li-ikhwanu fastama'u lahu wa ra'aytahu bayna al-wara mukhtala laula dirahimuhu allati yazhu biha lawajadtahu fi an-nasi aswa'a hala inna al-ghaniyya idha takallama mukhti'an qalu sadaqta wa ma nataqta muhala amma al-faqiru idha takallama sadiqan qalu kadhabta wa abdalu ma qala inna ad-dirahima fil mawadin kulliha taksu ar-rijala mahabatan wa jamala fahiya al-lisanu liman arada fasahatan wa hiya istilahu liman arada itala. Ash-shahid da yake cewa inna ad-dirahima fil mawadin kulliha taksu ar-rijala mahabatan wa jamala, yace a kowane gu kudi shi yake kawa yake tufatar da mutum mahabatan wato kurjini wa jamalan wato da kyau. Dan haka dattijan in yana da kuɗi, wannan dattijan taka koyewa take, ya mafi matashi wato kyau da kurjini. To shi yasa a can yake cewa arahunna la yuhibbuna man qalla maluhu wala man ra'ayna ash-shayba fihi wa qawwasa. Yace arahunna, yace su mata na san su, la yuhibbuna man qalla maluhu, ba sa kaunar mutumin da dukiyarsa ta kankanta. Wala man ra'ayna ash-shayba fihi taqawwala taqawwasa, ko wanda suka ga hurhura a kansa ya tankware yayi baka ya zama dattijo. Shine can shi gone yake cewa fa in tasaluni bin nisa'i fa innani basirun bi adwa in nisa'i tabibu idha shaba ra'su al-mar'i aw qalla maluhu falaysa lahu min wuddihinna nasibu yaridina sara al-mali haythu alimnahu wa sharhu ash-shababi indahunna ajibu. Yace fa in tasaluni bin nisa'i, yace in har kun tambaye ni game da lamarin mata, yace fa innani basirun, yace ni fa masani ne bi adwa in nisa'i tabibu, kuma likita ne lakwatar ne game da sanin wato shine maganin cutar su. Yace idza shaba ra'sul mar'i, in kan mutun yayi hurhura aw qalla maluhu, ko dukiya ta kankanta aka wayi gari ya zama talakka, falaysa lahu min wuddihinna nasibu, ba shi da rago game da kaunar su. Yace yardina sara al-mali haythu alimnahu, duk inda suka san akwai tarin dukiya nan fa suke rigaye su gangara. Yace amma wa sharhu ash-shababi inda hunna ajibu, wato horkon saurunta abu ne wanda yake mai matukar kayatarwa a gunsu, a ce wannan matashi ne ko da ba shi da kwabo, amma in dai dattijo da kuɗi ya zo to dole zai san inda dare ya masa. Hausawa suka ce idan ka ga mai zuma na ciniki, idan ka ga mai maɗi na ciniki, mai zuma abbe kawo bai zo ba, in har mai zuma ya zo yace sai mai maɗi ya kwashe kaya ne. To shine anan yace fata jahannahu tajahuma ligidishi ba, muka daure masa fuska, irin daure fuska ta wato ƴan mata ga dattawa. Lafazin algid jam'i ne na gada, idan aka ce gada kyakkyawar mace wadda take mai laushin wuya. An gane ku? Ita ce ake kira gada kenan mana'imciya. Ka ce gid ko ka ce abiyad, wannan duka shine jami'in. Sai ya ce wa wajadna safwa yawmina qadishi ba, sai muka samu tacewar yinin mu qadishi ba, wato an gauraya ta, an gurbata ta. Ga mu matasa, kanmu daya, ra'ayinmu daya, kuma kawai wani ya zo ya kuso a cikinmu da sahin tufafi. Ya ce illa annahu, sai dai shi wannan sadauki da ya kuso a cikinmu, sallama taslima ulil fahmi, ya yi sallama irin sallama ta masu fahimta. Wa jalasa ya fuddu la qa'iman nathri wan nazmi, ya zauna yana fasa kwalaban turari na zubabban zance da wanda yake waki. Lafazin laqa'im jam'i ne na laqima, in aka ce laqima kulbar turare kenan. Me yake nihi kinaya ce anan game da kikkiawan zance, kalmomin da suke fitowa daga bakinsa. Wa nahnu nanzawi minin bisaihi, mu kam muna takura wato game da shimfiɗa masa fuska. Kowa sai ja baya yake da shi, shi ne yace wa nahnu nanzawi, mu ko muna takura minin bisaihi game da shimfiɗa masa fuska. Wa nambari li bayyi bisaihi, kuma muna bujurowa domin nade wato shimfiɗar sa, kar ma wani ya bashi hanyar zama. Lafazin bayyi shine nade abu ga yacin yoma na tuyi sama aka bayyi sijilli lil kutub. Ila an ganna shadina al-mughrib wa mugarridun al-mughrib, yace har aka kai lokacin da mawakin al-mughrib mai zawwa da bakon lamari ya rera waka. Wa mugarriduna, mai rerawar mu al-mughrib wato mai faranta zuciya. Waƙar shi ne sai ce ila ma su'adu la taslina habli wa la ta'awina li mimma ulaqi, sabartu alayki hatta ila sabri wa kadat tawlughu ruhu taraki, wa ha ana qad azamtu ala intisafin usaki fihi kulli ma yusaki, fa in waslan ala dhubihi fa waslun wa in sarman fa sarmun kabbalaki. Yace ila ma su'adu, yace yaki su'adu, su'adu suna ne na mace. An gane ko? Sa'ad shine mu muke cewa sa'adu a Hausa kenan, ake gurguntar da sunan sa'ad yake. To amma in aka ce su'ad, sinin din banma ake masa, suna ne na mace. Gaicin ai waka mashhuriya ta Ka'ab ibn Zuhair da Imam Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, banat su'adu, shine anan yace ila ma su'adu, yace yake su'adu, ilama har zuwa yaushe, ilama asali ilama tani har zuwa yaushe, la taslina habli, da bazaki sadar da igiya ta kaunata da taki, wala ta'awina li mimma ulaki, min yasa baki a taru jiki zuwa gare ni ki tausaya mun, mimma ulaki game da abinda nake haduwa da shi wato na ciwon sanki. Yace sabartu alayki, yace yake su'adu, na dau hakuri fa akan ki, na jure matuka hatta ila sabri, yace har aka karar da wato hakurina, hakurina ya kai karshe. Sabartu alayki, yace na dau hakuri akan ki hatta ila sabri, wato har aka kai lokacin da aka kafar da wato hakurina ya kai karshe. Wakadat tablughu ruhu taraki, yace raina ma ta kusa ta isa karan karma. Lafazin at-taraki jam'i ne na tarkuwa, idan aka ce tarkuwa shine nan kenan karan karma. Shine Ubangiji Ta'ala yake cewa kalla idza balagati taraki, wannan kashi shine ake kira tarkuwa, kashin karan karma kenan. kalla idza balagati taraki, shine yake cewa wa kadat tablughu ruhu taraki, wato raina ma ya kusa isa karankar ma, kenan mutuwa har ta kusa cin mu, saboda wato shine ciwon sanki. Sai yace wa ha ana kada azamtu alanti safin, amma fa yanzu gani na dauniya alanti safin akan yi ma kaina adalci, ma'ana in fitar da haƙƙina. Yace usaki fihi khilli ma yusaki, yace aboki ina shayar da shi a wajen kauna ma yusaki, iya abin da ya shayar da ni. In kaunar sa ta game da ni ta kai matuka, ni ma zan kai matuka. In kuma kaunar shi ta zama sama sama, ni ma zan kaunace shi sama sama. Usaki fihi khilli ma yusaki, zan shayar da wato aboki a wajen kauna ma yusaki, iya abin da yake shayar da ni. Sai yace fa in waslan ala dubihi, in har wato saduwa ita ce zan ji daɗi da ita, fa waslun, to a sadar da ni. An gane ko? Fa in waslan ala dubihi fa waslun, in har wato ya kasance saduwa alazzu bihi, shi tace zan ji dadi da ita. Ma'ana lafazin alazzu anan ba ismu tafdil bane, ma'ana atalazza. Fa in waslan, in har ya kasance saduwa da ke alazzu bihi, shine zan ji dadi da shi. Fa waslun, to asada wannan saduwar wato ta kasance. Wa in sarman, in ku yanke alaka, in ku ya kasance yanke alaka da ke, wato shine za a yi, yace fa fasarmun kabbalaki, to yankewar ta zamanto tamkar saki, kenan kowa ya kadi gaban sa. Qala, sai yake fada, fastafahamna al-abisa bil masani, lima nasaba al-wasl al-awwala wa rafa al-thani, yace sai muka nemi cewa mawaƙin mai wargi da molo mai tsirki ya biyu ya fahimtar da mu. Lima nasaba al-wasl al-awwala, dan mi lafazin al-wasl na farko ya masa wasali sama, wa rafa al-thani, na biyun kuma yayi masa wato rufa'a. Shine yace fastafahamna al-abisa bil masani, wato mawaƙin mu mai wargi da molo mai tsirkiya biyu. Idan aka ce almasani, molo mai tsirkiya biyu, mai tsirkiya uku shine suke kira almasalis, wanda kar mu manta akwai wani baiti da makaranta da yake cewa hububur rihi yasbiquha hisani wa ka'sul mauti yusqa bisinani wa dhikri sha'un fi kulli ardin ala darbil masalis wal masani. Shine anan sai yace fa aka sama, muka nemi cewa ya fahimtar da mu, lima nasabal wasl al awwala, dan mi lafazin al wasl na farko yayi masa wasali sama, wa rafa al thani, na biyun kuma yayi masa rufa'a. Da yace fa in waslan alaghu bihi fa waslun, dan mi na farkon yayi masa fataha, na biyun kuma yayi masa rufa'a. Fa aka sama bi turbati abawaihi, sai wata rantsuwa ta su irin ta maguzawa, yace rantsuwa yake da kasar kabarin mahaifansa. Laqad naqaqa bi maktarahu sibawaihi, tabbas shi yayi furuci ne da abin da sibawaihi ya zaba. Sibawaihi shine Amr ibn Usman ibn Qumbur, wanda ya shahara da wannan suna sibawaihi. Sibawaihi da farisanci shine ma'ana kanshin tuffa. Wasu sun ce sababin abin da yasa aka masa wannan lakabi saboda dadin kanshin jikin shi. Wasu ko suka ce mahaifiyarsa tun yana yaro, lokacin da take masa tawaye take kiran shi da sibawahi, ma'ana kanshin tuffa, wanda kasancewar imam ne a bangare a bangaren abin da ya shafi ilimin nahwu, wanda lalle ya wallafa littafi kusan waraka dubu. Malamai suka ce har kafin shi ba a yi littafin da ya kai nashi ba, kuma har yau ba a yi ba, wanda duk ilimin Khalil ibn Ahmad Farahidi ya tattara shi, wanda kasancewar sababi ya lazimci wannan majalisin Hammadi ibn Salima a birnin Basra, majalisi ne na hadisi. To Hammad a lokacin nan ya karanto wani hadisi wanda Manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani daga cikin sahabbaina illa man laushi itu la akhadtu anhu, sai yace laysa abu darda, shi sibo wahi sai yace laysa abu darda, shi ya dauki cewa abu darda wannan cewa malam yayi kuskure ne, tunda abu darda kenan sai ya zama shine ismu laysa. Sai Hammad ibn Salima yace ba yadda kake nihi bane kai sibo wahi, yace masa anan laysa ma'anatu istithna ne, laysa abu darda ai siwa abu wannan abu darda shine anan. Sai yace masa wannan lays kenan illa abu darda. Lokacin nan sai sibo wahi yace to zan tafi in nemi ilimi, ilimin da wani ba zai iya nuna kuskure na indai a wajen larabci ne. Daga lokacin nan yaje ya lazimci wannan majalisin Khalil ibn Ahmad Farajidi, sai ne ya zamanto duk waɗanda suke tsare kunshi a zamanin su ya fifice su akan ilimin nahwu, har ma aka zo wajen Khalifa Ar-Rashid a nan birnin Baghdad, wato ya gayyaci a birnin Basra kai, a birnin Baghdad ya zo ya gayyaci su malaman Kufa, su Kisa'i da su Al-Farra da sauransu, suka zo za a yi munazara tsakanin su da sibo wahi akan wata mas'ala wadda suke kiranta az-zumburiyya, wadda za mu iske ta nan gaba. To a lokacin nan shi shugaba yana bayan mutanen Kufa, sibo wahi sai ya yi galaba a kansu. To amma kafin a yanke hukunci sai aka ce to ai akwai larabawan ƙauye suna nan Kufa, a je a taɓo su, su yanke hukunci, su ne alƙalai. To da aka taɓo su, su sai suka ga cewa ya kar a ce shugaba ya sha ƙasa, sai suka nuna cewa sibo wahi kuskure yayi, suka rinjayar da mutanen Kufa, abin ya bata masa rai, bakin ciki ya kama shi, sai ya tashi sai ya fita, daga nan sai ya koma wani gari. To shine a ƙarshe har suna cewa mai yiwa wannan bacin ran shine ya zame masa sababi, shine a lokacin da Allah ya masa rasuwa shi Al-Kisa'i ya aika ma wannan shugaba yace maza ka bada diyar shi, ina jin tsoron kar aje ina cikin sababin wanda yayi sababin mutuwar shi a sababin abin da muka yi masa. Wanda daga baya aka tabbatar masa cewa gaya su waɗannan larabawan ƙauye da kansu suka faɗa, suka ce a'a, dan kar shugaba ya sha ƙasa, shi yasa muka nuna cewa sibo wahi yayi kuskure, amma shi yake da galaba akan tattaunawar da aka yi. To shine anan yace laqad nafaqa bi maktarahu sibo wahi, cewa tabbas yayi furci ne da abinda sibo wahi ya zaba. Fatasha'abat hina idhin ara'ul jami'i, wato ra'ayukan jama'a a lokacin nan sai ya bambanta, fi tajwizin nasbi war rafi, game da halitta wasali sama da rufa'a. Fa'alat firqa, wata jama'a sai ta ce raf'uhuma huwa sawab, yi musu rufa'a gaba ɗaya da na farkon da na biyun shine daidai, ka ce fa in waslun ala bihi fa waslun. Wa qala qa'ifa, wata jama'ar sai ta ce la yajuzu fihima illa lintisabu, ba abin da yake halatta a cikin su in banda wasali sama. Wastabahama ala akharina aljawabu, amsa wato sai ta buya ga wasu daga cikin jama'a, wasu suka ja bakin su suka kyale. Wasta'ara bainahum al-istikhab, wato hayaniya sai ta ruru tsakanin su. Wasta'ara bainahum al-istikhab, wato hayaniya sai ta ruru a tsakanin su. Wadhalika al-wajilu, wato wannan sadauki da ya kutso kai. Yubdi istisama zi ma'arifa, yana bayyanar da murmushi na ma'abucin sani. Idan aka ce alwagil shine wanda yake kutsowa cikin jama'a ba tare da an gayyace shi ba, musamman abin da ya shafi shan wani abin sha, shine yace wadhalikal wagilu, wannan mai kutse. Yubdi istisama zi ma'arifa, yana bayyanar da murmushi na ma'abucin sani. Wa illam yafu, bibinti Shafa, ko da bai bayyana wato da diyar lebansa, ma'ana shine bai zo da wata kalima ba, amma da zaran ka ga mulmushin da yake, to mulmushi ne na ma'abucin sa ne. Yace hatta idza sakanatiz zamajir wa samatal mazjur waz zajir, har aka kai lokacin da gurnanin jama'a wato yanzu. Labazin az-zamajir jam'i ne na zamjara, zamjara shine gurnanin zaki. Wa samatal mazjur waz zajir, abin tsawatarwa da mai tsawatarwa kowa yi jabakin sa ya kare ya yi shuru. Kala sai ya faɗa shi wannan sadauki, sai ya ce ya qaumu ya ku jama'a, ana unabbi'ukum bi ta'wilihi, ni ne wanda zai ba ku labari game da fassarar wannan baiti na amana cewa fa in waslan alazzi bihi fa waslan, yace ni ne zan ba ku labari game da fassarar wannan baiti, saboda mai yama wasl na farko, lafazi na farko wato fatha, na biyu kuma ya masa rufa'a. Wa umayyizu sahih alqawli min alilihi, yace kuma ni ne zan rabe ingantacciyar fada game da wadda take mai illa. Yace innahu la yajuzu raf'ul waslain wa nasbuhuma, yace lalle lamarin, yace yi ma lafazun waslu da na farkon da na biyu yi musu rufa'a, yace abu ne wanda yake halatta. Wa nasbuhuma kazalika, haka ne yi musu wasali sama abu ne wanda yake halatta. An gane ko? Innahu la yajuzu raf'ul waslain, yin rufa'a ga wasl, lafazin wasl din guda biyu, yace yana halatta. Wa nasbuhuma, da yi musu wasali sama. Wal mugayiratu fil i'rabi bainahuma, canji tsakanin su wato a wajen i'rabi ne kawai. Wa zalika bi hasbi ikhtilafi al-idmari, wannan ko yana kasancewa ne gwalgwadan sabanin abin da ya kuya na lafazi. Wata qadirul mahzufi fi hadzal midmar, da kaddara abin da aka shafi a wannan fage, dan aka ce al-midmar shine fage wanda yake na sukuwa. Qala, sai ya fada, sai ya ce fa farada min al-jama'ati ifradun fi mumaratihi, wato wani azarbabi daga wannan jama'a sai ya riga ya fi mumaratihi game da yi masa gardama da jayayya. Wani khiradun ila mubaratihi, wato da kutsowa zuwa wato fito na fito da shi. Faƙala, sai ya faɗa, sai ya ce amma idza da autum nazali watalabbabtum linnibali, watalabbaitum ne sabo? Na'am, yawa, shine yace amma idza da autum nazali, yace ku san da cewa in har kun nemi a sauko a kara. An gane ko? Nazal ismu fi'ilil amr ne, bi ma'ana inzil. Shine yace amma idza da autum nazali, in kun nemi a sauko a kara, kalima ce wadda suke yin ta a fagen yaki, wanda kala biyu ne, farko a sauka daga kan raƙumi a kaukan dawakai a kara, ko kuma daga kan dawakai a sauko ƙasa, shine suke faɗa nazali nazali, ma'ana sauko sauko. Shine yace amma idza da autum nazali nazali, sanidi in har kun nemi a sauko a kara, wata labbabtum, wato kun ci kwalar juna, lin nabali, domin barata, shine gwada dadin hannu, shine ake kira munabala, shine ake kira annibal. Lafazin talabbabtum wato min al-labba ne, min at-talabbub, idan aka ce at-talabbub ko ka ce at-talbib shine cin kwala kenan, asali min al-labba ne, kar mu manta ya gabata a maqama ta 23. Shine yace wata labbabtum, kun ci kwalar juna, lin nibali, domin gwada dadin hannu. Yace fa ma kalimatun hiya in shi'itum harfun mahbubun aw ismun lima fihi harfun harfun halubun, yace wace kalima ce wadda in kun so sai ta zamanto harafi ne abin kauna, aw ismun, ko kuma ta zamanto suna ne, lima fihi harfun halubun, wanda a cikinsa akwai taguwa wadda take mai nono. Yace wace kalima ce wadda in kun so ta zamanto harafi ne abun kauna, ko kuma kalimar ta zamanto suna ne sunan da a cikinsa wato ya kunshi taguwa wadda take wato mai nono? Tambaya ta farko kenan. Sai yace wa ayyusmin yataraddadu baina fardin hazimin wa jam'in mulazimin, wani suna ne wanda yake kai kawo tsakanin makadaici hazimin wanda yake mai zaginewa, wa jam'in mulazimin ko kuma taro wanda yake mulazimin wato mai lazumtar hali daya. Tambaya ta uku sai yace wa ayyatu ha'in wace ha babba ce, idan ta haqat in har ta hadu da lafazi wani lafazi amma datti siqala sai ta gusar masa da nauyin da yake tare da shi, wa adla qatil mu'taqal wanda aka daure kuma sai ta kunce shi, wace ha babba ce? Tambaya ta hudu sai yace wa aina tadkhulu sinu, ina ne wato lafazin sin yake shiga, harafin sin yake shiga, fata azilul amila sai ya gusar da ma'aikaci ga barin aikinsa, min gairi an tujamila kuma ba tare da takawa ta kayatar ba. Wai a ina ne harafin sin yake shiga ya gusar da ma'aikaci ga barin aikinsa, min gairi an tujamila kuma ba tare da ya kayatar ba? Tambaya ta biyar yace wa ma mansubun abadan ala zarfi, wace kalima ce wadda har kullun abin yi ma wasa ne ala zarf, la yakfidhu siwa harfin, ba abin da yake masa wasali kasa in banda harfi daya? Tambaya ta shida sai yace wa ayyu mudafin akalla min ural ibafati bi urwa, wato wana abin jinginawa ne wanda ya cira igiya daga cikin igiyoyi waɗanda suke na jinginawa, wana lafazi ne mudaf wato ya cire igiya, min ural idafa daga cikin igiyoyi waɗanda suke na idafa, waqtalafa hukumuhu baina masa'il wa gudwa, hukuncinsa ya saba tsakanin yamma da safe. Tambaya ta bakwai yace wa mal aminul ladhi yattasilu akhiruhu bi awwalihi wa ya'malu ma'akusuhu mithla amalihi, yace wani ma'aikaci ne wanda ƙarshensa yake saduwa da farkonsa, abin sunkuyarwarsa ya yi aiki kuma kwatancin aikinsa? Tambaya ta takwas ko sai yace wa ayyu amilin, wani ma'aikaci ne na'ibuhu na'ibinsa arhabu minhu wakran, wanda ya fi shi yalwar shiƙa, wa a'azamu makran kuma ya fi shi girman makirci, wa aktharu lillahi ta'ala zikran kuma ya fi shi yawaita ambatan Allah. Tambaya ta tara sai yace wa fi ayyi maw'inin talbasu dhukranu baraki an niswani wa tabruzu rabbatu lihijali bi ama'ibir rijali, yace a wani gune mazaje suke daura dan kwali na mata, ma'abuta kwandigga sune mata su fito bi ama'imin rijali wato da raunin mazaje, a wani gune, ma'ana wai a wani gari ne, a ina ne maza suke sanya dan kwali mata kuma su fito da rauni? Tambaya ta goma sai yace wa aina yajibu hifzul maratibi alal madrubi waddari, a ina ne kiyaye matsayi yake zama wajibi akan wanda aka doka da shi wanda yake duka? A ina ne ya zama wajibi a kiyaye kowanne matsayin shi akan shi wanda ake duka da shi wanda yake duka? Sai yace wa masmun, tambaya ta 11 yace wani suna ne la yu'rafu wanda ba a sanin shi illa bistibafati kalimataini, sai an jingina masa kalima biyu, aw liqtisari minhu ala harfain ko kuma a takaita shi akan harafi biyu, wa fi wad'ihi al-awwal a cikin azawarsa ta farko akwai iltizam wato neman lazumtar wani abu, wa fi thani anabiyun kuma ilzam akwai lazumta ma akwai lazumtawa. Tambaya ta 12 sai yace wa ma wasfun yace wace sifa ce idza urdifa bil nuni idan aka kuturtar da ita da harafi na nu'ara na qasa sahibuhu fil uyuni ma'abucinta yake tawaya a idanun jama'a wa quwima biduni sai a masa kudi da abin da bai kai ba a farko wa kharaja min az-zabuni sai ya fita daga cikin wawaye wata arrada liruhuni amma yakan bujuro ga kaskanci da wulakanci yace fa hadhihi sanata ashrata mas'ala wannan tambaya ce 12 wafqa adadikum didi da yawan ku wa zinata adadikum yace kuma didi da awan jayayyar ku walau zittum zidna yace inda kun da kun karu yace kuma zamu dada wa in kuntum udna yace kuma in kun koma jayayya mu ma kuma zamu koma to anan tambaye shi in ka koma can kusan karshen makamar duka ya zo da ma'anar waɗannan tambayoyi 12 yanzu anan tambaya ta farko da yace da su an gane ko da yace ya qaumu ana unabbi'ukum bi ta'wilihi wa umayyizu sahih al-qawli min alilihi sai yace innahu la yajuzu raf'ul waslaini wa nasbuhuma yace lafazun wasl kinnan guda biyu da wannan mawaki yazo da shi su da shi yi musu rufa'a yana halatta haka kuma yi musu wasali sama sai yace canjin a wajen i'rabi ne tsakanin su yace wannan kuma yana kasancewa sabanin gwalgwadan sabanin abin da ya buya na lafazi kuma da kaddara abin da aka shafe a wannan fage kaga da yace fa in waslan aladhu bihi fa waslun kasancewar anan idan ka dauka waslan na hurko da ya masa fatha anan wato khabar ne kenan na kana wanda an shine kenan fa in an gane ko shine kenan wato khabar ne wanda yake na kana kenan da yace fa in was kamar yadda suke fada wannan al-insanu majziyun bima amila in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun yanzu idan ka dauka da yace in khairan fa khairun ay in kana amaluhu khairan fa khairun ay fa jazaohu khairun kenan kaga nan khairan da yace in khairan an shahi kana da isin kinta sai aka wanzar da labarinta an gane ko an shahi ta ita kana da isin kinta sai aka wanzar da labarinta kamar yadda can manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada iltamis walau khataman min hadid iltamis walau khataman ay walau kana al-multamasu khataman min hadid wa in kana al-multamasu khataman min hadid to anan da yace fa in waslan kaga anan an shafe kenan kana da ismin kinta sai aka wanzar da labarinta fa waslun waslun anan kenan shi kuma khabar ne na mahzu kamar yadda yace fa khairun ay fa jazaohu khairun wannan kenan fuska ta farko ta biyu kamar da yake fada na cewa gaba ɗayan su wato yana halatta ay musu wasali sama in khairan fa khairan kamar can da yace fa in waslan aladzu bihi fa waslan to anan kenan in kace in khairan fa khairan kenan anan kaga ai in kana amaluhu khairan fa huwa yujza khairan fa huwa yujza khairan kenan anan gaba daya da wasl na farko da na biyun kenan ana iya masa wasali sama kenan huska ta uku an gane ku kenan huska ta uku kuma kai musu rufa'a gaba daya kai musu rufa'a gaba daya da na farkon da na karshen duka kai musu rufa'a kenan anan sai ya zamanto takadir kin shi kenan in kana khairun fa jazaohu khairun kenan in khairun fa khairun kenan in kana khairu in kana khairun fa jazaohu kenan khairun kenan anan in sai wannan kana sai ta zamanto kana ce wanda take ta ma an gane ko sai ta zamanto kenan kana ce ta ma kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara to shi yasa anan yace shi ya zaba yace yadi wannan yayi furci ne da abin da siba wahi ya zaba amma ita wannan fuska ta farko ita ce wato ta firin jayi fa in waslan aladhu bihi fa waslun kenan kamar yadda ake fada in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun ai in kana amaluhu khairan فجزاؤه خير وان كان عمله شرا فجزاؤه شر تو شيني انان تنبير دي موسو 12 تنبيه تا فرقو سي ييتي دسو فما كلمه وچه كلمه تي هي ان شئتم حرف محبوب حرف محبوب ود ان كنسو حرفي ني وند يكي ابن قونا كو كما يزمنتو سونا ني وند ا cikin sa akwai taguwa mai nuri shine lafazin na'am na'am idan kace na'am aka ce wane shin zaka iya kana ita na'am ana zawwa da ita ne domin gaskata labari wane haka ne abinda na faɗa sai yace na'am ko kuma ga wanda ya maka alƙawari wane zaka ban kaza sai yace na'am kaga ya zamanto harafi ne abin su abin kauna ko kuma ya zamanto suna ne sunan da ya kunshi taguwa mai nono shine na'amun idan aka ce na'amun wato dabobi a dabobi amma ba a kiran dabobi na'am sai in akwai taguwa a ciki kamar yadda ce yake cewa la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am idan aka ce na'am kenan dabobi taguwa ana kiranta harfun saboda danfarewar cikinta ko kuma harkun an kamanta ta ne saboda gefin dutse saboda girmanta shine yace in kaso ya zamanto harafi abin kauna kenan na'am ko kuma ya zamanto kenan suna ne wanda a cikin sa kenan akwai taguwa mai nono shine na'amun kenan kalma ta na'am sai yace wani suna ne ya taraddadu baina fardin hazimin wa jam'in mulazimin wato shine lafazin wato sarawil sarawil wasu sun tafi akan cewa mufrad ne jam'un sa shine sarawilat an gane ku jam'in shine sarawilat in kaso kenan shi lafazin sarawil kaga suna ne wanda yana kai kawo tsakanin makadaici hazimin wanda yake mai zagi newa ya masa kinaya da cewa mai zagi newa saboda ai shi wando daure tsatsoyin ki an gane kaga in kaso lafazin sarawi da sai ka ce a mufrad ne ko kuma in kaso sai ka ce a jam'i ne kamar yanda wasu suka tafi akan cewa jam'i ne mufradin shine sirwal kaga in ka dauke shi akan sarawi cewa jam'i ne kenan anan sai masa kinaya da cewa mulazim mai lazimtar hali dai wanda baya gusa kenan ya zama munu'u min sarf ne shine yace wa ayyusmin wani suna ne ya taraddadu yake kai kawo baina fardin tsakanin makadaici hazimin mai zagi newa wa jam'in mulazimin da jam'i wanda yake mai lazimtar hali daya kenan sai ka ce lafazin sarawi wasu sun ce mufrad ne jam'un sa shine sarawilat wasu sun ce a sarawil jam'i ne mufrad din shine sirwal sai yace wa ayyatu ha'in wato wace ha babba ce izalta haqat wanda in ta hadu da wani lafazi amma bace sikala wato sai ta gusar masa da nauyin da yake tare da shi wato laqatil mu'taqala wanda aka daure kuma sai ta kunce shi wato ita ce ha haun wanda take riskar jami'i na wato sayarifa sayarif wanda asali idan aka ce asairafi shine wanda yake masalin kudi wanda daga ya jinjina zai ce maka wannan kudi na kware ne ko jabe mai jinjina shine ake kira asairafi haka asaiqali wanda yake mai goge takobi ya fitar masa da duk wata tsatsa da duk wani datti as-saiqali kaga sayrafi jami'in sa shine sayari saiqali sayali to anan sai aka sa masa ha'un ita ce ta marbut sai ake cewa sayarifa sayalika kaga in aka sa ta gusar masa da wannan nauyi maimakon damu manu'u min sarf ne ya zamanto tamkar mufradi karahiya in kace karahiya da rafahiya an gane kaga kana iya cewa karahiyatun karahiyatan karahiyati to haka kana iya cewa sayarifatun sayarifatan sayarifati kenan ta gusar masa da wannan nauyi sannan kuma wanda aka daure takunci me yake ni da takunci wanda aka daure dama munu'u min sarf ne ya lazimci hali daya to takunci shi ana iya masa rufa'a ana iya masa wasali sama ana iya masa wasali kasa kenan ita ce ha babba wanda take ruskar jami'i na sayarifa da sayakila an gane ku sayakila sai yace da tambaya ta uku da yace wa aina tadkhul sinu fa ta'zilul amila a ina ne harafin sin yake shiga fa ta'zilul amila sai ya gusar da ma'aikaci gabarin aikin sa min gairi antu jamila ba tare da kaya kayatar ba shine a cikin fi'il wanda yake al mustaqbal fi'ilul mudari idan ka dauki lafazin an ai tana daga cikin adati ce min adawatin nasbi ita an kamar an yakuna to idan sin ta shiga shi wannan fi'ilul mustaqbal wannan mustaqbal shine a wannan yakunu in kace sa yakunu kaga in sin ta shiga to anan ta gusar ma an aikin ta da take na fataha kuma ba tare da tayi kyau ba a wurin alima an sa yakunu kenan kaga an anan ta zamanto annace mukhaffafa ai alima an sayakunu ai annahu sayakunu maimakon inda alima an yakuna asalin kalmar an yakuna to amma da sin ta shiga sai ta gusar da an game da aikin da take na sanya fataha ga fi'ilul mudari sai ya zama kuma ba tare da tayi kyau ba sai ta ce alima an sayakunu kenan shine dai harafin sin idan ya shiga fi'ilul mudari to yana gusar da an gabarin aikin ta na yin fataha kuma ba tare da tayi kyau ba kenan an kin ta jirkita yanzu a lokacin nan ta koma kenan annace mukhaffafa sannan sai yace wama mansubun abadan ala zarfi wato wai wani harafi ne wace kalma ce wadda kullun abin yi ma wasali sama ne ala zarfi la yakhfidhu siwa harfin ba abin da yake masa wasali kasa in banda harafi daya wato shine wato inda kullun wasali sama gare ta ba abin da yake mata wasu ke sanya mata wasali kasa sai harafi daya harafin shine min indihi an gane ku amma in ila ma kazo da ita inda zaka ci dan haka kuskure ne kamar su ce zahabtu ila indihi ahe da kace zahabtu min indihi min ita ce kadai take ma inda wato wasali kasa in banda ita ba wanda yake sa mata wasali kasa tambaya ta gaba da yace wa ayyu mudafin akalla min ural ibafati bi urwa wato wana suna ne wanda yake mudaf wanda ya cire igiya ta ibafa waqtalafa hukumuhu baina masa'in wa gudwa kuma hukumu saba tsakanin yamma safi da yamma wato shine lafazin ladun bata taba zawwa ita kadai wato sai da ibafa to ita ladun inda suka yi ibafar ta zuwa gudwa to wasali sama suke cewa ladun gudwatan he ma sun maka tanwini dan karka fahimci cewa gudwa kin yana daga cikin kenan wanda kullum ake an gane ku wanda karkas fahimci cewa mamnu'un min sarf ne ladun gudwatan amma kaga in masa'in ne sai ka ce ladun masa'in shine yace waqtalafa hukumuhu baina masa'in wa gudwatin amma abu ne wanda an ji shi larabawa suna fada suna yawaitawa ladun gudwatan ladun gudwatan, kaga anan ya cire kenan igiya ta idafa, yasa tunda shi mudaf mudafun ilayhi kenan, kaga ai wannan mudaf wasali kasa ake masa majrur ne. To amma anan sai yace ladun gudwatan kenan, shine dai lafazin ladun, shine mudafin da ya cira igiya ta idafa, kuma hukuncin sa ya saba tsakanin yamma da safe. Al'amil, ma'aikacin da ƙarshen sa ke saduwa da farkon sa, kuma abun sunkuyarwa sa yayi aiki kwatancin aikin sa, ita ce ya harfun nida kenan, adatun nida. In ka ce ya, kaga ai farkon ta da ƙarshen ta ai asade yake. To amma ma'akus ɗin shi in ka cira shine ai, alhamzar kenan, alif din sai ka dawo da shi farko, yakin sai ta koma kuma ita ce karshe ai. Kaga ai ita ma adatun nida ne lil qarin. Ka ce ya Muhammad, ko ka ce ai Muhammad, kenan. Kaga anan ya harafi ne wanda farkon sa karshen sa sadiki da farkon sa, kuma sun kuyan shi, kuma yayi aiki kwatancin aikin sa. Kenan in ka cira alif din daban, ya ulkin daban, ka maida shi ai, shi ma harafi ne na kira. Ka ce ai Muhammad, ko ka ce ya Muhammad. Sannan tambaya ta gaba da yace wa ayyu amilin, wani ma'aikaci ne na'ibuhu arhabu minhu wakran, wanda na'ibin sa yafi shi yalwa ta shika, me yake ni da alwakar gida, asalin alwakar shine shika ta zunzu. Sai yace wa a'azamu makran, kuma yafi shi girman makirci, wa aktharu lillahi ta'ala zikran, kuma yafi shi yawaita ambatan Allah. Wato ita ce ba'ul qasam, ba ta rantsuwa, domin ita ce asali game da huruful qasam. Me yasa? Saboda kasancewar ita lafazin qasam yana bayyana, kace uqsimu billahi. To dan haka idan ita ba'ul qin aka canza ta koma wawu, kaga anan wawun qin idan ka dauka ya fita, wato yalwa ta sheka. Me yasa? Saboda wawu yana iya zamantowa wawul qasam, yana zamantowa wawul rubba, yana zamantowa wawul adam, an gane ko da sauransu. Kenan ya fita fadin sheka, wanda ita kuma ba ta kasancewa kawai sai a cikin rantsuwa, kenan shine kawai sai dai harfin jar ne kawai, anan ne kadai take aiki, in banda nan bata aiki a ko'ina, in ba a kasan ba, da kuma wato shine jarra, ba inda take aiki ita ba. Shi kuma kaga wawun kin ya zama na'ibinta, ya tsaya matsayinta, yayi aiki a bangaren rantsuwa, yayi ban aiki a bangaren rubba, wawu rubba, sannan yayi ban aiki a bangaren adafi, wato da sauransu. Haka a cikin adawatun nasab yana shiga. Sai yace wa azamu makran, yafi ta kuma girman wato makirci. Menene girman makirci? Cancanzawa da yake, ya shiga nan ya shiga nan. Wa aktharu lillahi ta'ala zikran, kuma yafi ta yawaitawa ga ambatan Allah. Me yasa? Saboda an fi amfani da lafazin wawun a wajen rantsuwa akan lafazin ba. Kafin ka ji mutum ya ce billahi, ka ji wanda ya ce wallahi sau goma ko sama da haka. Sai ya ce wa fi ayi mau'inin talbasu zukuranu baraki an niswani, wato a ina ne maza suke ɗaura ɗankwali na mata. Lafazin baraki jam'i ne na burko. Idan aka ce burqun, shine wato kyalle da mace take saki ta rufe fuskarta, niqabi kenan. Wata huruzu rabbatul hijal, ma'abuta kwandiga. Lafazin alhijal jam'i ne na hajil, hajil wato kwandage. Bi ama'imin rijali, da rawun nan maza, wato shine lissafi adadi daga 3 zuwa 10. In ya kasance maza ne, to sai an sa alamatul ta'anisi. Kamar misali, yanzu idan ka dauki lafazin yawmun, kaga ai lafazi ne muzakkar, jam'un sa ayyam, kaga anan sai ka ce salasatu ayyamin. Idan ka dauki laila, lafazi ne wanda yake mu'annas, jam'un salayan. Kaga me zaka fada sai ka ce salasu layali. Kenan ga yayin can faman lam yajid fa siyamu salasati ayyamin fil hajji. Fa siyamu salasati ayyamin fil hajji. Ga yayin can kuma tamattu fi darikum salasata ayyam. To amma idan ka dauki layal jam'i ne na layla, shi sai dai ka ce salasu layali. Salasu layali. To haka sai ka ce arba'u layali, khamsu layali, sittu layali, sab'u layali, thamani layali, tis'u layali. Amma idan ka dauki ayyam, kaga ai jam'i ne muzakkar, sai ka ce salasatu ayyamin, arba'atu ayyamin. Ga ya can fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ili, khamsatu ayyamin, sittatu ayyamin, sab'atu ayyamin. Ga ya can wa sab'atin idza raja'atin, ai wa sab'ati ayyamin idza raja'atin. Ga ya can kuma thamaniyata ayyamin, ga ya can sakaraha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma, tis'atu ayyamin. To kaga anan maza sun sanya dan kwali na mata, su kuma mata sun sanya rawanin maza, tunda lafazin layal jam'i ne mu'annas. Amma sai gashi kace salasu layalin, shi kuma ayyam jam'i ne muzakkar, amma mi zaka fada? Sai kace salasatu ayyamin. Da yake kuma tambaya ta gaba, wa aina yajibu hifzul maratibi alal madrubi waddari, a ina ne kiyaye martabubi matsayi yake zama wajibi tsakanin wanda aka duka da shi wanda ya duka? Shine a cikin suna wanda yake maksur, wanda alamatul i'rab ba ta bayyana, ko kuma a cikin asma'ul ishara. Misali in ka dauki Musa da Isa, kaga in kace garabo Musa Isa, to anan arras babu wata alama ta irabi da ta bayyana wane ne yayi bugon wane ne aka buga. To anan kiyaye martaba ya zama wajibi, dole ka gabatar da fa'il, shi mafu'ul ka jinkirtar da shi. In Musa ne yayi bugon, to dole ka gabatar da shi kace daraba Musa Isa. In ko Isa ne yayi bugon, dole ka gabatar da shi daraba Isa Musa. Haka in cikin asma'ul ishara ma'ana haza wa zaka, sai ka ce daraba haza zaka, wannan ya bigi wancan. In ko wancan shine ya bigi wannan, sai ka ce daraba zaka haza, saboda alamatul i'rab ba ta bayyana. Kenan anan kiyaye martaba wannan wajibi ne akan wanda aka doka da shi wanda ya doka. To tambaya ta gaba yace wa masmun la yu'rafu illa bi istidafati kalimataini, wani suna ne wanda ba a sanin shi sai an jingina masa kalima biyu, aw liktisari minhu ala harfaini, ko kuma a takaita shi akan harafi biyu. Wa fi wadhihi al-awwali, a cikin azawarsa ta farko, iltizamun, akwai wato neman lazimtar, neman lazimta. Wa fi thani, anabiyun kuma ilzamun, akwai lazimtawa, shine mahama. Idan ka dauki mahama, wasu suka ce asali mah mani, mah wanda mah wato ismu fi'lil amr ne, bi ma'ana ukfuf, ma'ana kame. Suka ce mah ce aka hada mata da aka hada ta da ma, sai zamanto mah ma. Wasu ba suka ce a asali ma ma ne, an gane ko ma ce guda biyu, ma ma, sai suka ga cewa yayi nauyi akan harshe. Alif kin na hurku, sai aka canza shi aka maida shi ha'un, sai zamanto mahama. To kaga in ka dauke shi a cikin azawa ta farko cewa ma ma ce, kenan ya zamanto fi'il ne, min wannan ya zamanto kenan. Anan kaga yana buƙatar da wannan shar'i da jawabinsa, kamar yadda zaka faɗa mahama taf'al af'al, mahama taf'al
af'al kenan kaga ba a fahimtar ma a mahama me take nihi sai an jingina mata kalima biyu kenan taf'al da af'al mahama taf'al af'al shine yace illa bistibafati kalimataini sai in an jingina mata kalima biyu za a san cewa me take nihi ko kuma a takaita ta akan har kenan kaga akwai iltizam a wannan azawa ta farko din kace mahama to dole tana neman kenan shine fi'il shar da jawabu shar to amma a ci ko kuma takaita ta akan harafi biyu in ka dauke ta akan mama to akwai ilzam wa fi wadi wa fi sani ilzam akwai lazimtawa in ka dauki cewa asali mahaci aka hada ta da ma bi ma'ana uku fuf kenan ka lazimta masa cewa ya kame akwai lazimtawa sannan tambaya ta gaba yace wa ma wasfun wace sifa ce idza urdifa bin nuni wanda in an kuturtar da ita da nu'ara ma'ana an zo da nu'ara a ƙarshen ta na kasa sahibu fil uyuni ma'abucin sifar sai ya tawaya a idanun jama'a da ana ganin mai daraja ne kuma sai ya zube wa quwima bidduni sai ai masa kudi da abin da bai kai ba wa kharaja min az-zabuni ya fita kuma daga cikin az-zabuni jam'i wannan mufrad ne jam'un sa shine zabai kenan karmu manta ya gabata shine ma'ana abokin ciniki amma anan me yake nihi yana nihi wawaye kenan ya fita daga layin wawaye ba za a sanya shi a cikin layin wawaye amma wa ta'arrada lil huni kuma ya bujuru ga kaskanci shine lafazin baifun idan ka dauki baifun ai sifa ce bako to in aka sa masa nun aka ce baifanun baifanun shine dan rakiyar bako wanda shi dan rakiya ne ba bakon bane a rako bakon ne wanda da kana tsammanin cewa shine bakon naka sai aka ce a dan rakiya ne ai wancin shine bako to matsayin shi sai kaga ya fadi kamar misali yanzu bako ne zaka kai ba ku taba haduwa da shi ba sai yazo da dan rakiya to amma kai a farko sai ka fahimci dan rakiyar kamar shine bakon sai aka ce maka ba shi bane wani ne bakon to kaga a lokacin nan darajar shi kenan tayi kasa shine kenan lafazin baifun kenan in ya zamanto kenan an sanya masa nun ya zama baifanun baifanun kenan wannan dan rakiyar bako to a takaice ne su ne waɗannan tambayoyi 12 da yazo da sunan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك